gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru tana ci gaba da yakar annobar cutar coronavirus a fadin kasar anda a yanzu haka cutar take saki bazuwa a tsakanin al'ummar kasar ta jamhuriyar Kamaru yadda irin dokar da hukumar lafiya ta kasar ta sanya ministan lafiya Manuda Manushi ya tabbatar da adadin wanda suka kamu daga cutar ta coronavirus a fadin kasar baki daya cewa yanzu dai sun zarta 700 sai dai mutane 10 sune wadanda suka shiga lahira sanadiyar cutar ta COVID-19 Alhaji Haruna Yaya yayi mana karin hadisi kan yaduwar cutar ta COVID-19
to a gaskiya abinda zan fada a kan wannan cuta coronavirus wato COVID-19 a kasar Kamaru wai yau mun ga lissafi kusan total 600 da mutum 685 suka kamu da COVID-19 a gaskiya mamu Algarba wannan abun bakin ciki ne abun jimami ne abun tausayi ne ga Kamaru ga mutanen talakawan Kamaru
shi ma Abdul Aziz matashi ne a kasar jamhuriyar Kamaru ga tsokacin
a gaskiya dai an samu ci gaba a nan kasar Kamaru game da annobar cutar coronavirus ko COVID-19 duba ga irin jarumin kokarin da ainihin shi ministan kiwon lafiya Manauda Malashi ke yi
Malam Shafiu mazauni ne a bangaren ɗan awalin kasar jamhuriyar Kamaru masu tada gare baya ga irin bayan da ya mana na irin yadda al'umman wannan bangaren suka kwanci kansu a ciki musamman a wannan lokaci da cutar COVID-19 take bazuwa a kasar Kamaru
ta shashin kayan masarufi wato bamu samu wani canjin farashi da yanda muka saba saya ba sai dai wato akan dan samu wasu lokuta dai da abubuwan su kan dan hau su sauka duba da irin yanayin yanda kasan ke ciki da mu al'umman nan garin Mamin da ke ciki saboda zaka duba wasu su kan taso daga Duwala yawun da ba kusan su zo nan Mamin da su sayi kayan masarufi da shauran su su haura can garuruwan su
Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru